Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano, Najeriya, da Garba Muhammad Yola shi ma daga Najeriya kan tarihin masarautar Ilori jihar Kwara Najeriya da alakar ta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga Professor Salisu Bala da cibiyar Arewa House dake garin Kaduna Najeriya da kashi na biyun na ansar ku.
Wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824. Aka ci wannan gari na Ilorin da yaki wato Fulani kenan. Kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zauna a wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutanen Borno, akwai Nunufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'a musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, kan tsazalla ya koma hannun Fulani. Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'a musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, kan tsazalla ya koma hannun Fulani waɗanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma ya yi rayu ya ƙare mulkinsa daga shekara ta 1842. Sannan bayan shi akwai Shinka ɗan Salihu wanda ɗa ne a wurin Salihu bin Ali ɗan Alimi, wanda shi kuma ya karɓi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta 1842 zuwa shekara ta 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami, shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara ta 1860 zuwa shekara ta 1868, kaga ya shekara takwas kenan. Sannan akwai Shita Ali ɗan Shita, duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman ɗan Fodiyo, wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891. Sannan akwai Moma ɗan Zubairu wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896. Sannan akwai Sarki Sulaimanu ɗan Aliyu wanda ya fara daga shekara ta 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugad ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa ɗaya a matsayin ta na Najeriya. Sannan a shekara ta 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa ɗan Zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa wanda shi ne daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara ta 1920 zuwa watan Yuni na shekara ta 1959 aka samu Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari ɗan Muhammadu, sannan akwai Laofe ɗan Bawa a yi labo na biyar, sannan akwai Malam Aliyu ɗan Abdulkadir, akwai Sarki Ibrahim Kwalafo ɗan Gambari wanda shi ma ya yi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato ƙasar Ilorin a mutane wanda ake kira Fulani, amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za a ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakaninsu. Yawancinsu sun fi jin ma Fulatancin fiye da ma sun fi jin ma Yarbancin fiye da ma Fulatancin. Wasunsu ma ba sa ma jin ma wato Fulatancin sai ma dai Yarbancin gaba ɗaya. Saboda haka za a ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na kasar Yarabawa amma kuma Fulani ne suka kafa daular bayan sun karbi mulki a hannun Yarabawa zalla sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne irin da yake bin tsari irin na shirar musulunci wanda Shehu Dan Fodo ya zo kafa amma daga baya suka zo suka rikide ba sa jin wani yare in ba ma yarabancin daga baya ta manta ba sai a ga cewa akwai daululi da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba wanda suke karkashin wato daular Usmaniya
yawa kafin mu je nan me yake alakar gidan Afanja da gidan Alimi din
to abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na 19 akwai Hausawa da Fulani ɗin wanda suke hijira suka zauna wannan headquarter din wato Oyo shi Afanja shine yayi zama yayi tawaye a cikin wato bangaren gidan sarautar wato Yarbawa din to daga baya sai ya zamanto saboda yayi tawaye tsakanin shi da masu sarautar Ilorin sai ya zamanto kasance sai bango ya tsage kadan gari ki samu wurin shiga
haka
to da aka samu rikici tsakanin Afanja da gidan sarautar sai aka waye gari su kuma Fulani da suka zo sun zo da kayan karatun su sun zo da kayan kasuwancin sun zo da kayan kiwon su da sauransu suna da jama'a masu dimbin yawa sai suka yi amfani da wannan damar suka yaki masarautar saboda barakar da ke tsakanin Afanja da gidan sarautar wato Ilorin din saboda haka shi Afanja ya taimaka ma Salim bin Janta wanda ake kiransa Shehu Alimi wanda shi ne shugaban Fulani na wannan lokaci to a shekara 1824 sai aka kashe Afanja sai aka samu Abdulsalami wanda yake shi ne dan Alimi sai ya zama sarkin Ilorin a wani lokaci bayan an ci yaki ya zama to karkashin daular Usmaniya to kaji abin da ya faru kenan to baraka aka samu a cikin gidan sarautar sai ya zama to ga Fulani sun zo da karfinsu su kuma sai suka amfani da wannan dama sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi a Afanja din sai suka samu dama su kuma sai suka karbi mulkin a hannun waɗannan Yarabawa to tun daga wannan lokacin sai gidan sarauta sai kuma hannun Fulani tafiya na tafiya akwai aurataya tsakani harkar kasuwanci shige da fice yau da kullum sai zamanto Fulani sirki ne sun koma sun fi amfani da yarabanci da yaren yarabanci fiye da ma yaren Fulatancin da suka zo da shi
haka
to wannan abin da ya faru kenan
to da kana bayani game da sauran masarautu haka
yawa abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodo an san cewa Shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban to akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya misali an san dai cewa a Adamawa Shehu ya ba da tuta ga sarkin Adamawa aka yi jihadi amma akwai kananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunan su suka dawo karkashin yankin Adamawa haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodu ya bada tuta ga sarkin, amma daga baya ya rarraba kananan tutoci shi ma. Aka yi yaki a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular Gombe, sannan bayan an ci yaki kuma suka dawo karkashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria, sarki ya Musa aka ba mu tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a da ke kudancin Kaduna yanzu. Ai, sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kadin Yabo na Jama'a ya yaka. Aka yi jihadi tsakaninsu, aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. Su haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara ta 1824. Su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ta san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta, saboda wasu za su yi mamaki su ce haka aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin masarautar ta Ilori da alaƙar ta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na cibiyar Arewa House Kaduna Najeriya da ke ansa mana tambayoyin, da producer mu Dadi Balawi da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalabaci Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam. Stop.